kwallon gaba ta Manchester United ta samu nasarar doge ta Corinthians Stoke City da kwallaye uku da nema a gasar Premier League na bana mako na 23 inda aka buga wasa ɗaya tilo da ya rage a jiya. Kungiyar kwallon gaba ta Manchester ta samu nasarar kwallon ta na farko ne a cikin minti 9 da fara wasan ta kafa dan wasan ta mai suna Valencia a cikin mintuna na 9 inda ya samu taimakawa ta kafan dan wasan ta Paul Pogba daga misali ana mintuna 38 Paul Pogba ya sake samun damar taimakawa Antonio Martial da jefa kwallo ta biyu a ragar Stoke City da kuma cikin minti na 72 Lukaku ya jefa kwallo ta uku haka da aka tashi wasan 3 da nema. A yau kuma za a fafata ga sanye FA Cup na kasar Ingila inda West Ham za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Shrewsbury Town. Leicester City a gida suna tare da Fleetwood Town sai kungiyar kwallon kafa ta Sheffield Wednesday su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Leicester Town United. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Mansfield Town za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Cardiff City ne sai kungiyar kwallon kafa ta Reading su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Stevenage. Da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon Nigeria Niger kamar da kasar Chad. Idan muka tsallaka kasar Spain kuwa bangaren La Liga mako na 19 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Real Betis ta doke Leganes da kwallaye 3-2. A can kasar Faransa kuwa bangaren Ligue 1 na kasar Faransa a yau za a fafata a wasannin mako na 21 mai taken wasan tsakiyar mako inda kungiyar kwallon kafa ta Grandes a yau suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Pai. Sai kungiyar kwallon kafa ta Marseille za su fafata da Strasbourg sai kungiyar kwallon kafa ta Monaco za su marje gumi da Nancy. Idan muka dawo bangaren nahiyar Afirka kuwa a wasan da ake fafatawa na Chan. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Libya ta kasar Libya ta doke Ecuador da Equatorial Guinea da kwallaye 3 da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Nigeria suka tashi Changeros babu ci sai kasar Rwanda. A yau kuma za a fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Angola da kungiyar kwallon kafa ta kasar Burkina Faso sai kasar Cameroon ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Congo. Idan muka dawo sauran labaran ko hukumar gudanarwa ta kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ba da tabbacin tafiyar dan wasan ta jinya mai suna Dembele wanda zai tafi jinyar sati uku sakamakon rauni da ya samu a kafarsa a yayin da suke training. A bangaren sai da sirrin wasan kwallon kafa ta duniya ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana buƙatar ta ga ta rike mai tsaron ragarta David De Gea kan ya ci gaba da zauna a kungiyar har zuwa lokacin da zai aje takalman Leicester. Shugaban kungiyar ya amincewa zai biya dan wasan fan 250,000 a duk sati a maimakon fan 190,000 da yake bashi. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana tattaunawa kan batun dauko dan wasan kasar gaban Emirik Abame mai taka leda. Kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund don ya mai mata gurbin Alex Sanchez wanda yake yunkurin barin kungiyar a watan Janairun nan. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta bi sahu Manchester United da Manchester City wajen zawarcin dan wasan Arsenal din Alex Sanchez mai shekaru 29 da haihuwa a bana. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta ce har yanzu dai tana kan bakanta na zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta West Ham mai suna Andy Carroll.